Kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Mr. Daniel Chukwu ya bayyana rufe ofishin 'yan sandan nan da ke kulawa da zirga-zirgar motoci da ake kira Central Motor Traffic Division ko kuma MTD a takaice. Kwamishinan ya bayyana haka ne a wani taron manema labarai da ya kirawa ofishinsa da yammacin jiya sakamakon wasu zanga-zanga da 'yan adaidaita sahu ko kuma 'yan keke napep suka gudanar a garin Maiduguri inda suka rufe dukkanin manyan titunan da ke cikin birnin garin wanda har ya kasara harkokin da ke gudana a cikin garin Maiduguri. Mahaya babiran keke napep ɗin dai yana zargin jami'an 'yan sanda ne da karɓar na goro hannunsu ba bisa ka'ida ba a lokacin da suke gudanar da aikinsu, wanda kwamishinan 'yan sanda Mr. Daniel Chukwu ya ce ana gudanar da bincike a kan wannan zargi. Ya ce muna binciken wannan zargi kuma da farkon farawa ma na bayyana rushe wannan sashi da ake kira MTD da kuma ke ofishin 'yan sanda da aka cin da dandalwe, kuma idan muka samu sakamakon wannan bincike duk wanda muka samu da laifi za mu hukunta shi ko shi wane ne. A cewar kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Mr. Daniel Chukwu, tun a jiya ne na samu tuntawa da wasu masu tuƙin waɗannan babura wanda suka shaida mun dalilan su na rufe waɗannan hanyoyin kamar haka.
Ma'aikata ne ba sa bari mu muna samun mazumuni. Bari ya waye yanzu haka mashinan mu sun kama ya kai 20 sun je sun sa a cikin din.
A ina ne?
A police station dandal. Sun je sun sa sun rike wai sai mun zo da 1,500 an ba 1,500 kar mu zo.
Kamar kun taɓa yi ma su manyan su kuka?
Mun yi kuka ya ce a yi buga.
To akan wani laifin da suke kama baburan nasu?
Wai mun zo mun tsaya gurin da ma ba nuna mana no parking ba wanda parking mun soki kawai sai ga sun yi gudu sun shiga majin sun kama mu ba hakuri mun ba su abuna ba sai laba sai sun kai mu ciki sai su je su libe mu.
To mai gida ni dai abin da zan ce yana abin da aka yi har ga Allah ya yi daidai saboda mu abin da ma bai shafi mun yi laifi ba ma kawai sai a zo a kama mu a je a kai mu dandal a je a rufe mu idan mun yi magana a ce mu marasa kunya ne ba zai yi magana akan ride namu ba. In an kama ka in ka ce me yasa aka kama ni sai su ce ma ba mu sani ba kai ka raina mu ma mun kake tambaya me kai aka kama kai sai su je su kulle mu a cikin dandal su kulle mashinan mu in muka dade mun ki biyan 1,000 muna tunanin yayi yawa sai su ce wai mu je bayan kanta za a tura mu kotu haka suke mana.
Tun a jiya ne dai al'amura suka daidaita kuma al'umman gari suka shiga da gudanar da harkokinsu kamar yadda suke a baya sakamakon ku shigowa da aka ce kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar Borno da kwamishinan 'yan sandan jihar sun yi na baiwa waɗannan matasa baki. Haruna Daudu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.